wannan harin ne da aka kai a wani yanki na karamar hukumar Takum a jihar Taraban wanda ake zargin cewar yan aware daga yankin jamhuriyar Kamaru masu fafutukar kafa yankin Ambazonia daga jamhuriyar ta Kamaru sune dai wadanda suka kai wannan harin suka yi nasarar kashe sarki dake da sarauta a wannan yankin da ma kuma wasu mutane guda biyar ciki har da ma dan sarkin wanda ake zargin cewar sun yi kokari domin tafiya da shi shi kuwa ya musu turjiya nan take kuwa suka bude masa wuta ai ba kunci lahira Malam Murtala Muhammad dan wannan yankin ne wanda kuwa ya shaida mana yadda lamarin ya auku
bangaren wardin Shibun Ward ne under Shibun Ward a Takum local government Takum 2 constituency to akwai sarki din sarkin tabbas sun kashe shi sarki alaka sun kashe shi da kashin ma sun tafi da yaron sa guda daya domin yankin akwai ruwa wanda ya shafi kashin da ladan daga can wurin nasu so akwai da suka gudu ma sun yara sun fadi a wannan kogi din
kuma a nasu bangaren mahukuntan jihar Taraba musamman wanda suke da matafin iko a garmar hukumar Takum suna da masaniyar aukuwan wannan lamari tambayar kenan da naiwa shugaban karamar hukumar wanda kuwa ya tabbatar min da aukuwan lamarin kamar haka
sunana honorable Shiban Waitekare abinda ya faru jiya FDR da na safe zuwa 6 mutanen manga sun tashi barci kenan da kawai an ji harbin Benigogi an nufa gidan shi sarkin a inda aka kashe sarki da mutane uku a gidan shi din mutum da ya kuma aka harbe shi ya kwanta to da taimakon immigration wanda suna a wurin immigration suka yi iyakacin kokari harbi da su kafin immigration suka kwashe mutane da sun gudu zuwa bakin ruwa a girgin su a wajen Aye wani kauye yana ce Allah kuma yana Nigeria
duba da cewa wannan lamarin ya auku a wannan yanki naka wani matsayi gwamnati ta dauka akan wannan lamarin
gwamnati ta dauki mataki da sauri wanda security sojoji duk suka nufa wancan gefen ta ne mun bi su zuwa a garin Manga can mun tabbata da gawaki guda biyar na agasa
DSP Usman Abdullahi wanda ke zama mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar Taraba kuma yayi mana karin bayani akan cewar lallai lamarin ya auku domin kuwa dakarun su na yan sandan suna bakin daga domin kawo karshen wannan matsalar da kuma tabbatar da yawan waɗanda suka riga suka rasu sakamakon wannan tarzomar
sun shigo wannan kauyen wanda suke share gundul da Najeriya gudun so suka zo suka attack kauyen suka so su tafi da sarkin ne ga kai zai kashe shi a gudun suka je shi ne da mutane su guda
ku ita dai karamar hukumar Takum dake jihar Taraba karamar hukuma ce wadda ta dade tana fuskantar matsalar rashin tsaro a wannan yankin wadda kuwa ake ta kongabakon baya tsakanin masu tada kayar baya da kuma masu madafun iko Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.